أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan ranar ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na khawatirul qur'aniyya yau muna 16 yau 15 ga watan Rajab hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama 1441 yau 16 ne na mai 16 ga watan Rajab kenan wata na 7 hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya daidai da 11 da watan 3 2020 muna cikin suratul baqara sati wanda ya wuce mun tsaya aya ta 259 wanda Allah subhanahu wataala yake mana bayani akan wannan wanda yake shakku game da imani da kadara yazo wani gari yake cewa yaya Allah madaukakin sarki zai raya irin wannan gari Allah mura ya karanta ayan nan sai mu tashi kanta
na'am
au kan lazi marra ala qarya
a'udhu billahi minash shaitanir rajim au kan lazi marra ala qaryatin خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنم وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء
Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari cewa aw kal ladhi marra ala qarya kenan ita ma za a dauki ma'anar ruwaccin aya wanda muka karanta ta baya alamtar ilal ladhi hajja ibrahim mana kenan kaman za a baka labari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baka gani ba ko kuma ka tuna labarin alladhi marra ala qarya wanda yazo wucewa sai ga wata el ƙarya wani gari karami wa hiya khawiyatun ala urushiha ginin ya rubta gidajen gaba daya sun zama sai kufai mana ginin ya rushe saman rinin ya wado shine mana wa hiya khawiyatun ala urushiha qala sai yake cewa anna yuhi hazihi Allah ba'da mautiha to sai shiga shakku tunda Allah an ce Allah zai tada mutane gobe kiyama da ya kalli wannan kauye sai yake cewa to yaya za a yi Allah ya tara irin waɗannan to Allah sai yake so ya nuna mishi aya a ci karan kanshi fa amatahu Allahu 100 amin summa ba'asa sai Allah ya kashe shi shekara 100 bayan shekara 100 sai Allah ya tada shi sai ya ce mishi qala kam labis sai aka ce mishi kwana nawa kai anan qala sai yake cewa labis yawman aw ba'da yawm ai na yini guda ne ko kuma ko wani shashi ne daga yini kenan daga sahi zuwa al'asar ko kuma daga al'asar zuwa dare qala sai aka bashi amsa cewa bal kenan wannan da kace kai kwana daya ko yinin rabin yini yace ba haka bane labista mi'ata am ai sai da kai shekara 100 anan to bayan haka sai Allah subhanahu wataala yake so ya gwada mushi aya ai shi kauye ce ya gani ginin ya ruje da sauransu to yanzu shi lokacin da yake taya da jakkin shi da abincin shi da komi sai Allah subhanahu wataala sai yake ce mushi fanzur ila ta'amika to yanzu aya ta farko Allah yake cika kalli abincinka nan malamai sai suka ce yana daga cikin warkon abin da aka halitta a jikin shi idanuwan shi dan ya gani dan ya ga ya Allah zai ta da mutane a gobe kiyama ma'ana Allah zai kore mushi shakku game da kiyama yace ka kalli abincinka wa sharabika da abin shanka lam yata sanna bima'ana lam yata ghayyar ai bai canza ba ruwan bai komi ba yana nan gare shekara 100 abincin yana nan shekara 100 yanda yake babu wani abin da ya canza shi wanzur ila himarika kuma abu na biyu ka kalli jakkinka kenan abin hawan shi da yake taya da shi shi ma ya riddige ya zama kashi wali naj'alaka ayatan linnas Allah subhanahu wataala yace ai mana kenan zamu saka kai yanzu daga yau ka zama alama ga duk mutumin da zai daga shakku akan yaya Allah zai tada mutane a gobe kiyama to wannan alama ce mana aya ce Allah subhanahu wataala zai yi da shi sai kuma Allah ya ce mushi wanzur ila al-izam abu na uku ka kalli kashin suwa tunda jakkin ya riddige yanzu sai kashin suwa wani anan wani a can sai Allah ya ce ka kalle su kaifanin shuzuha yaya zamu hada su yaya zamu tara su wajen ta tada shi sai na kallo wancan kashi ya zo daga nan wancan ya zo daga nan sai da ya tsaya ga jakki nan amma a kashi kurangolkin shi summa na kasu halaha ma sai Allah ya ce kuma sai muka sa mushi nama yana tsaye yana kallo walamma tabayyana lahu lokacin da ya bayyana a gare shi a zahirin cewa lalle tabbas Allah zai iya tada mutane idan sun mutu a gobe kiyama sai ya ce qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komi to wannan alama ce Allah subhanahu wataala yi ta dan a kawo hujja ga duk wani wanda zai ce wai idan an mutu shikenan ko kuma wasu masu tunanin cewa wai arwah kaman ana samun canji ne in mutum ya mutu sai ya shiga jikin kakan shi ko baban shi wajen na 10 ko na 30 sai ya huto ya rayu mana tunani ne marasa digi marasa dalili wanda basu da tushe basu da makama to duk mai imani ko kuma duk mutum wannan kuma malamai sai suke cewa ayo mutum wannan shine Uzairu to wannan hikaya da aka tashi labarin shi zai nuna maka lalle Allah madaukakin sarki zai tada mutane to wannan kuma idan kasancewa Allah zai tada ka me zai faru kenan wazi ne ake maka akan cewa ka aikata aiki mai kyau kenan kada ka kasance cikin mutanen da zai aikata abin da ya ga dama yana gani idan ya mutu shikenan babu hisabi babu wani gidan aljanna babu gidan wuta to mai imani zai san cewa Allah zai tada shi a gobe kiyama zai mishi hisabi duk abin da ya aikata in ka aikata aikin alheri Allah subhanahu wataala zai sadaka da shi Allah kiyaye idan mutum ya aikata aiki mara kyau to Allah madaukakin sarki zai gama shi da wannan aikin mara kyau to wannan sai zamanto mana kenan ishara ce Allah madaukakin sarki yake mana musamman kuma daman shi mai imani imaninka ba zai cika ba dole sai ka yi imani da ranar gobe yana daga cikin rukunai na imani to saboda haka kenan Allah madaukakin sarki sai ya nuna ma wannan kuma a gaba ayar da zamu karanta shi ma zamu sake ganin wani dalili daban na'am wa iz qala ibrahim
wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'in قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تهيئ الموتى. النبي إبراهيم عليه السلام النبي الله kuma yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya zabe shi shine Khalilullah. To Annabi Ibrahim karan kanshi yake roƙo, sai yake ce ma Allah tambaya ce yake, ya Allah ka gwada mini yaya kake raya abin da ya mutu, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah ka gwada mini yaya zaka raya wanda ya mutu. Qala awalam tu'min, sai Allah ce mishi, ya Ibrahim ba kai imani bane. Qala, sai Annabi Ibrahim ya ce, a ba haka bane, bala mana kenan ba wai ban yi imani bane. Yace walakin li yatma'inna qalbi, nayi haka ne dan zuciya ta nutsu, in samu nutsuwa ko in samu dalili alama wanda zalle za ta sa zuciya ta nutsu 100% akan cewa ga yanda Allah yake halitta wanda ya mutu. Qala fa khuz arba'atan min at-tayr, shi ma Allah yake so nuna mishi, sai Allah ya ce ka riki tsuntsaye guda 4 fasurhunna ilayka, ka ciccira su, kowane tsuntsu a ciccira shi, a ciccira shi. Wasu malamai suke cewa sai ya gama kan wannan da wuyan wannan, kowane tsuntsu aka ciccira shi, aka ciccira shi. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, to akwai wasu duwatsu a wurin, sai ya ce a kowane dutse ka dauki wani bangare daga cikin wannan tsuntsu ka je ka dora a bisa wannan dutse. Summa da'uhunna yatinaka sa'ya, ka kiraye su za su zo maka, mana suna tahiya. Kenan Allah subhanahu wataala da ya kiraye su, misali da ya ce tsuntsayen nan, to Allah zai gama su kai tsaye, kawai sai tsuntsuwa ya fiffike ya isko shi. Wa alam anna Allah azizun hakim, mana kasancewa Allah magwayi ne, abu ya buwayi komi, Allah abin da ya ga dama yake, fa'alun lima yurid, kuma mai hikima ne, duk abin da Allah ya yi shi za ka ga cewa akwai hikima a ciki. To malamai sai suke kai kawo akan wannan tambaya ta Annabi Ibrahim alayhi salam, mana kenan sai wasu malamai suka ce, a lokacin da shi Annabi Ibrahim can baya mun karanta aya sun yi jayayya da Namrud, alamtar ilal ladzi hajja Ibrahim, wanda yace mishi Ubangiji na yake halittawa yana rayawa, shi ma yace yana halittawa yana rayawa, yace Ubangiji na huddo da rana daga gabas, kai ka huddo ita daga yamma, to daga nan ya kasa. To shine sai malamai suka cewa Annabi Ibrahim ahabba an yartaqi min ilmi al-yaqin fi zalika ila ilmi al-ayn yaqin, mana akwai abin da ake cewa ilimi na yaqini, kamar abin da ka san shi, amma aka ce maka yaya yake yiwuwa, baka iya baka da wani dalili, wani hujja, wani zaka ce ga yanda ake yin shi. To kuma akwai ilmi al-ayn, aynul yaqin, to shi kuma ilimi ne wanda da idanka ka sani kuma ka gani, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke mu labari cewa la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin, anan duniya in ana magana akan wuta, duk mai imani dai ya yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wuta, amma dai a hakika ya ganta ido da ido, to sai a gobe kiyama. To Annabi Ibrahim alayhi salam sai yake so wai ya ga a idan shi yaya dai Allah subhanahu wa ta'ala yake tada wanda yake mutacce ne, amma ba wai dan bai imani bane akan cewa Allah subhanahu wataala zai tara duk wani wanda ya rasu. Akwai hadisi na Imam Bukhari daga Abi Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa nanu ahaqqu bi shakki min Ibrahim, Annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama ai mu ne ya cancanta mu shakku game da yanda Allah yake raya da mutacce fiye da Annabi Ibrahim, tunda Annabi Ibrahim idan muka kalle shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin, tun can da Annabi Ibrahim tun yana yaro, tun yana sarmai, Allah ya bashi annabta, Allah ya sashi daga cikin badadai, mana masoyi na karshe. To wannan shakku da yayi, horke malai ba su kira shi akan shakku, wannan tambaya da yayi, to shine Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ai mu mutanen yanzu mu ne ya kamata mu yi wannan tambayar fiye da Annabi Ibrahim alayhi salam, lokacin da yake cewa rabbi arni kaifa tuhyil mauta. Haka kuma akwai ruwaya ta Imam Muslim radiyallahu ta'ala ya rahimahullahu ta'ala, sai malam sai yake cewa fal muradu ha huna bi shakk ma qad yafhamuhu ma la ilma indahu. Abinda ake ni da nan an kawo kalmar shakku, to ma da sai ce ba shakku ba wancan. Misali a Hausa aka ce mutum yana shakka kamar yana tantama akan abu biyu, wancan ne ko kuma wancan, to ba wannan ake nihi ba. A wannan ana nihi ne yana so ne ya samu tabbaci, ya samu lamani, ya samu wani karhin da sai zai samu shi nutsuwa akan cewa Allah subhanahu wataala yana raya duk wani abin da ya rasu. To wannan shine. Amma ba wai dan Annabi Ibrahim alayhi salam ba yana shakku ne, kuma shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama da yace nahnu ahaqqu bi shakk min Ibrahim alayhi salam, ba wai yana nihin ba mu mihi shakku'a, mu ne muka cancanta. Allah subhanahu wataala ya nuna mana wata alama wanda wannan alama za ta sa mana wani nutsuwa. To sai zan kasance mu ga ayoyi a cikin Alkur'ani. Allah subhanahu wataala ya mu labari ga shi wannan aukan lazi marra ala qarya aya da makaranta. Allah ya nuna mishi ya yake raya ga Annabi Ibrahim alayhi salam yanda Allah ya mishi. Kenan mu wannan aya ce a gare mu ga misali nan. Inda mutum ya san yana da ilimi yaqin cewa Allah yana raya matattu, to kuma yanzu nan ga kuma aya, ga kuma ilmul yaqin. Menene aya? Shine alama. Sai ka ce misalin Allah ya tada wani lokacin da ya ce ga wani gari yaya Allah zai raya, Allah ya kashe shekara ɗari, Allah ya tada shi. To wannan duka abubuwa ne, ayoyi ne wanda ake so mai imani ya nutsu akan cewa Allah subhanahu wataala zai tada shi a gobe kiyama. Dan idan aka samu mutum shakku abu sa wannan, shi yake bayuwa mutum yayi sakaki game da abin da zai aikata, ko kuma mutum ya kasa imani da Allah da manzon shi. Saboda irin tunani na falsafa da sauransu wanda suke ganin yanayi ne yake halittar mutane, yanayi ne yake kashe su. Aga mutanen Makka haka suka ga manzo sallallahu alaihi wasallama, suka ce mishi wa ma yuhlikuna illa da, mu kawai zamani ne ya kashe mu, ba wani ubangiji bane. Kuma a gobe kiyama ma dai su ba su da tabbas, ba su imani ba za a yi ta. Sai suke ce mishi yaya mutumin da ya zamanto man yuhil izama wa huwa ramim, yaya Allah zai tada kashi wanda ya riddige ya shiga ƙasa. Sai Allah ba su labarin cewa yuhi allazi ansha'aha awwal marra, wanda yayi ta farko shi zai yi karshe. Dan me yasa mutum bai tunanin yaya Allah ya fara halitta, sai dai ya rika inkarin cewa yin tada shi na biyu. Dan duk abin da yake da wahala na farko, idan aka yi na farko to tada shi ba zai wahala ba. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake hudi mu wasu imani cewa wa ma amruna illa wahidatin kalamil basr, yanda ka san kibta ido haka Allah zai tada kowa a gobe kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da yawa ya karantar da mu. Saboda haka anan so ake mutum ya imani, imani wanda yake da yaqini akan cewa Allah subhanahu wataala zai tada shi a gobe kiyama, kuma Allah zai mishi hisabi irin aikin da ya aikata. Allah samu dace.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا عليهم ولا هم يحزنون.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى كتوى مسالم ولن دسكي تيار دوك يسودان الله بعدان يبا بعدان أيبا وبعدان وسيقني باستيواني متيمكوني. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل, كما كاتيو قايا قدا واندا كشبك أكسا, ita kuma an bata sai ta huto da saba a sanabil, zangarniya guda bakwai. Fi kulli sumbulatin, Allah ya ce a kowace zangarniya mi'atu habba, akwai kwaya ɗaya ɗaya haddari a ciki. Wallahu yudaifu liman yasha, Allah yana lullunka ladan shi ga wanda ya so, wallahu wasi'un alim, Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan yalwa ne, kuma Allah masani ne da irin abubuwan da muke aikatawa. Bale ya ce haza misalun darabahu Allah ta'ala li tad'ifis sawabi liman anfaqa fi sabilihi wabtigha'a mardati. Wannan ayar tana mana magana ne akan mutumin da ya cire dukiyar shi fi sabilillah, malaka nan babu riya a ciki, kawai dan Allah kade yayi. Wa anna alhasanata tudha'afu bi ashr amsalha ila 700 du'ifin. Malaka cewa kuma ita hasana guda idan mutum yayi ta, to ana lullumka ta zuwa 10, daga 10 kuma sai a lullumka ta zuwa har ya zuwa 700, ko kuma a ce 700, to wannan duka yayi daidai da niyyar mutum. Wanda yayi ka niyya, yayi ka ikhlasi, yayi ka dan Allah tsantsa, yayi sadaka a shakoye ko agaza mu addini, to sai kaga Allah ya lullumka mushi ladan shi. To Allah subhanahu wataala shine sai ya ce masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Sa'id ibn Jubair yake cewa ai fi ta'atillahi fi sabilillah, anan ana nihi cikin yi ma Allah da'a. Shi kuma da'a ga Allah abu ne wanda yake mai wadin gaske, abin da ya shafi addini ya shiga ciki, abin da ya shafi tamakekeniya ta mujtama ya zamantakewa na yau da gobe ya shiga ciki. Duk wani abu da ka sani na rayuwa, in dai an ce wannan da'a ne, to ana kiran shi fi sabilillah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Malik fa inna hadha fihi isharatun ila anna al-a'mala as-saliha yanmiha Allahu azza wa jalla li ashabiha. Wannan ayar akwai nuni akan cewa duk wani mai aiki mai kyau, Allah subhanahu wataala zai karbi aikin shi ya rene shi, za a rika tattala maka shi ya rika girma ya rika girma, a gobe kiyama an ka ganshi sai kai mamaki. Wani hadisi ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya ciyar dukiyar shi fi sabilillah, ko kai sadaka, ko kai wani kyauta, ko wani agaji, ko wani taimako na addini, kamar kai ka ce mutumin da zai sayi wani dan akuya ne dan karami, ko kuma mutum ya sayi wani dan sa karami, ko wani dan doki dan kararrabi wanda zai rika ci da shi yana girma yana girma har ya zama babba, to Allah subhanahu wataala haka zai amshi aiki da'a, musamman ciyarwa fi sabilillah, sai Allah ya rene shi. Idan mutum ya ga ladan shi a gobe kiyama sai ya mamaki. Da kuma hadisi ya tabbata, sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaqun nara walau bi shaqqi tamr, mana ku sa katanga tsakaninku da wuta, in dai wajen bangaren sadaka ne kakkare na ko da rabin dabino. Kaga abu wanda yake kankane, dabinon guda ma ba diya bane, balle kuma a raba shi gida biyu. To wannan yana karantar da mu darasi ne mai girma akan cewa wai in ana zancin ciyarwa fi sabilillah, kada kai tsammanin sai miliyika, ko sai kudi sai dari ruwa, ko sai jika sai dari, ko biye gare ka yal biyu. Wannan in ka bada da niyya mai kyau, Allah subhanahu wataala zai maida shi lada mai yawa. Lokacin da wannan aya ta sauko, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zid ummati, ruwaya ce ta Ibn Mardawahi daga Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa lokacin da wannan aya ta sauko, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Allah a ƙara ma al'ummata. Kina kaga nan an yi zancen kamar sal habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, sai annabi ya ce ya Allah a ƙara musu mana, a ƙara musu lada. Sai Allah ya saukar da ayar man zallazi yuqridullaha qaran hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan kaseera, sai sallallahu alaihi wasallama ya kara cewa rabbi zid ummati, ya Allah ka kara ma ummata lada. Wani duk ana magana ne akan ciyarwa, mana kenan wane ne zai ba Allah ramce? Kaga ba wanda zai ba Allah ramce, duniyar ta shi ce, kudin nashi ne, kai ma nashi ne. Abinda ake so taimakon addini, wani sadaka, wani taimakekeniya na yau da gobe, sai Allah ya lullumka shi limki mai yawa. To sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Allah, kamar ruku ne yake, ya Allah ka kara ma al'ummata. To sai Allah ya saukar da ayar innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah yana ciyarwa ko kuma yana saka ma wanda suke masu hakuri, za a ba su wani lada, ladan da bai da iyaka. Kenan babu zancin sab'a sarabila, babu duka wannan an kere shi, yanzu kenan kididdigar, babu kididdiga, kawai kamar jimka ne za a yi a baka, babu lissahi. Saboda haka wannan sai yake karantar da mu ciyarwa fi sabilillah abu ne wanda yake da muhimmanci. Sai Allah subhanahu wataala ya ce wallahi yudaifu liman yasha'u ay bi sababi ikhlasihi fi amalihi bi hasabi ikhlasihi
in ana zancen lada cikakke to fa ana zancen niyya yanzu kuma Allah subhanahu wataala zai kalli zuciyarka ne an ciyarwa ne za a yi dan mika ciyar dan a ce ka ciyar ne mutane su hade ko kuma dan a ce a kai mai kyauta ne kai mai kudi ne to in dai dan wannan ne kenan ka aikata riya babu wani lada da zaka samu wannan yabo shine ladanka in aka ce kai wani kyauta gare shi to shikenan iya ladanka kenan abinda ake so mutum ya zamanto yayi fi sabilillah dan Allah banka so a ce ma mun gode lanarubinkum jazaan wala shukura mutanen kirki dan suka ciyar ko suka bada kyauta ko suka yi wani agaji ba sa ma so wanda suka taimaka mashi ko wanda suka bashi sadaka ya ce musu nagode a kuma ba sa son wani wata magana ko mutum ya je wani wuri ya fadi a wannan ita ce sadakar da ake so ita ce da sadakar da ladanta yake da goma dan idan mutum yayi a bayyane ko kuma mutum yayi sadaka wanda wasu za su zo a yi ta cece ku ci ana ta wadi to wannan mazanna ne wuri ne wanda shedan zai iya shiga zuciyarka ya rika rudaka koda kai dan shi wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma masani ne dan ka bada kadan to yana daga cikin karamci ubangiji halayen shi ne yana daga cikin rahamar shi maraukin sarki shi kuma sai baka diyawa dukiyar da ka bada dan kadan ta wace ce tashi ce subhanahu wataala domin kowa haka yazo bai ba shi da komi kuma haka zaka tai to ganin rahama ubangiji da kuma fadalar shi sai ya baka dukiya kuma sai ya ce ka ciyar kuma ya baka lada kaga nuru ala nur kuma Allah masani ne ya san wanda yana iya ciyarwa ya kasa ciyarwa ya san wanda zai iya agaza ma addini kuma ya rike aljuhun shi kuma yana buƙatar agaji ko zai agaza ma wani maraya ko kuma irin mateki wanda mazan su sun mutu ga yaya da sauransu kuma ya kasa yi kenan kaga Allah wasi'un alim ne zai baka yalwa inda ka bada zai baka mai yawa in kuma ka rike Allah ya sani dan ko ka ce ba ka da ai ban muda ko yanzu kasuwa ba ta yi ko abu ya ja baya to Allah ya san abin da yake tare da kai shine sai mallaka yace ai fadlihi wasi'un kaseerul aksar min khalqihi lalle Allah yanda fadalan shi take da yawa tahi bayin shi mana yanda Allah subhanahu wataala yake rahama ga bayin shi ya basu ya kara basu ya kuma kara basu to rahama shi ta wuce yawan bayu dan kan wani ya cire ce a ladan shi ba zai cika ba irin nawa ne alimun biman yastahiqu wa man la yastahiqu subhanahu wa bihamdihi lalle kuma Allah madaukakin sarki masani ne ga duk wanda ya cancanta akwai wanda ya cancanta ya taimaka ma addini amma ya kasa kuma ya ki to kaga wannan Allah subhanahu wataala ya san da shi subhanahu wataala kuma lalle ne Allah subhanahu wataala ba zai rubar mutun haka hadisi ya tabbata sallallahu alaihi wasallama yake cewa mala'iku guda biyu suke saukowa kullun diyuni wani mala'ikan sai ya ce Allahumma a'ti mufikan khalafan ya Allah duk mai ciyarwa dan kai inda fi sabilillahi ne sadaka da sauransu ya Allah ka bashi mamayin abin da ya ciyar ko kuma hiye da haka nan kenan shine sai ga dukiya tana albarka ana ciyarwa ana ciyar da jika jika wata tazo ko to jika biyu ko jika goma haka duke za ta kasance shi ko mala'ika na biyu sai ya ce Allahumma a'ti mufikan an a'ti mumsikan talafan ya Allah wanda yake rikewa yake yin rowa ya Allah ka gama shi da halaka ko halal malamai suka ci ko halaka dukiya ko halaka shi karan kanshi ya mutu ya bar dukiya to kaga wannan akwai hasara ciki saboda haka wannan ayar tana karantar da mu ne akan ciyarwa allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah shi Allah ya sake ce mana waɗanda suke ciyar da dukiyar su dan Allah summa la yutbi'una ma anfaqu sai nan kuma ba su biyo ba da abinda suka ciyar mannan wala aza gori ko kuma cutarwa akwai wanda idan ya ciyar ya ba wani agaji ko ya taimaka ma wani sai ya zo cikin jama'a ya riga cewa wani ayi na mushi kaza ko kuma wani ne na mushi hanya ya samu aiki kaza wani ne na mushi kaza ni na kai shi to wannan shine alman mutum bai samu lada ladan shi ya lalace lokacin da ka bude baki kace ni na ba wani ko ni na ma wani to shikenan ladan ka ya lalace wala aza ko kuma cutarwa ka hurga mushi matsiyaci ko kalmomi dai wanda suke marasa kyau dan zaka taimaka mushi to wannan shine aza ka cutar da shi dan yana bukata ka sa mushi damuwa a cikin zuciyar shi ma'ana duk wani wata kalma ko kuma wani aiki wajen bashi dukiyar kamar wani abin da dai akwai kaskanci a ciki wannan shine aza to wannan baya daga cikin mutanen kirki kuma baya daga cikin sadakar da aka yi tafi sabilillah ita wanda aka yi tafi sabilillah babu gori a ciki kuma babu cutarwa a ciki sai Allah ya ce in dai aka yi sadakar da babu cuta kuma babu gori sai Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim basu tsoro wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba abinda suka bari a nan duniya mala'iku za su zo su musu albishiri dalilin wannan ciyarwa fi sabilillah sai a ce mishi to Allah ya zai baka gina aljanna Allah zai ma kaza Allah zai ma kaza to shikenan tsoron kiyama sai ya hutar da zuciyar shi saboda ya gan shi a cikin mutanen kirki wala hum yahzanun kuma irin labarin da za a bashi a can baya a ce mishi ai dukiyarka Allah zai kare ta ai zuriyarka Allah zai kare ta Allah zai sa albarka a cikin ƴaƴanka da jikokinka to shikenan kuma babu wani huzuni a tare da shi tunda dawo menene mutum yake tunani idan ya mutu ƴaƴan shi kaga yaya dukiyar shi ya tarbiyar su ya kaza to Allah subhanahu wataala sai ya zamanto ya dauki wannan nauyin haka man Khidir alayhi salam lokacin da suke tare da Annabi Musa hujja ta ƙarshe da ya ce ma Annabi Musa bakka iya bina wani gari suka zo ƙauye wata katanga za ta faɗi sun nemi masauki ba a ba su ba katanga za ta faɗi sai Khidir ya ce ma Annabi Musa zo mu tada wannan katangar mu daidaita ta Annabi Musa ya ce dan mi sun hana mu masauki sun hana mu kaza to shine sai shi kuma sai tada sai ya ce to wannan shi tace hujja ta ƙarshe ni da kai ai dole sai mun rabu bakka iya bina to a ƙarshe sai yake mishi tafsirin me yasa ya tada wannan katanga duk da cewa ƴan ƙauyen basu masu masauki ba basu musu magana mai kyau ba yace wa kana ta tahu kanzun mana kenan wani mutum ne ya rasu amma mutumin kirki to wannan katangar sai ya boye dukiya a ƙasa akwai ƴaƴan shi marayu in suka girma sai su dauki wannan dukiya sai su yi amfani da ita amma da katangar ta wadi kafin su girma mutane za su ga dukiya su yi wa wasu to shikenan sai ya daga ta sai ya ce mallai Musa dalilin da muka yi wannan to kaga ashe idan mutum ya zama to mutumin kirki musamman wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya ko Allah ya bashi wani dama wanda zai iya taimaka ma mutane zai iya haga zama mutane zai iya bude musu hanya yayi fi sabilillah to wannan lalle tabbas Allah subhanahu wataala zai dauki nauyin kulawa da bayan shi sai ga cewa ƴaƴan shi da zuriyar shi duka sun zama to mutanen kirki ne Allah kuma zai haga zama musu ko da ma ya mutu bai bar musu ko biye ba sai shiga cikin wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai Allah ya zamanto ya gyara mushi to kaga wannan shine abinda mutum yake nema in dai baka yi bakin ciki ba abinda zaka iske kuma baka wani abu zai same ka ba abinda ka bari to kaga kasancewa mutumin kirki ya tabbata mutum sai ya zamanto cikin ɗan aljanna kuma wannan shine duk abinda mai imani yake nema Allah ya samu daga ciki
qawlun معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
الله سبحانه وتعالى يقول قول معروف mana magana da dada mai kyau wa maghfiratun da kuma neman gafara khairun shihi alheri min sadaqatin da sadaka wanda za a yi ta daga baya kuma yatba'uha aza sai kuma cutarwa ya zo bayan ka taimaka mutum kuma ka cutar da shi in ka san haka zaka mushi to gara kada ka bashi kace mishi to ma Allah bada sa'a Allah taimaka kina shine qaulun ma'ruf gara ka gaya mishi magana mai kyau da ka bashi sadaka kuma ka zo ka tozarta shi ka ci mutuncin shi wallahu ganiyun halim mana in ka hana dukiyar ka ma to kasancewa Allah mawadaci ne Allah ya daga dama sai ya wadatar da shi kuma Allah halimun ne Allah subhanahu wataala mai haƙuri ne wannan kuma bai hanawa duk abin da kai Allah subhanahu wataala ya maka irin shi ko kuma Allah ya gama ka da rahamar shi ko kuma shi wancan wanda kake gaba shi da Allah subhanahu wataala yakan iya gama shi da rahamar shi ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka imani la tubtulu sadaqatukum kada ku bata sadakoki da kuke yi ka bada sadaka kuma ka zo ka bata ta da me yake bata sadaka bil manni wal azab da yin gori da kuma cutarwa to wannan Allah subhanahu wataala kun ga memeci yake mana dama aya allazina yufikuna amwalahum Allah ya ba mu labari to sai Allah yake so ya ba mu misali zahiri wanda zai nuna maka duk mutumin da yake ciyar da dukiyar shi ba dan Allah ba ko kuma bayan ya ciyar ya zo ya yi gori ko kuma ya cutar da wanda ya ba sai Allah ya ce kallazi yunfiqu malahu ri'an nas kaga kamar misalin wanda yake ciyar da dukiyar shi dan mutane su gani kawai dan a yaba shi ne ko kuma a ce wani mai kyauta ne kenan ba fi sabilillahi bane wala yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma baya imani da Allah da ranar gobe wa masaluhu sai Allah ya ce shi kaga wannan misalin shi ka masali safawani alaihi turab kamar misalin wani dutsi ne safawan falamin dutsi wanda yake babba kuma a saman shi akwai kasa kasa ta zo busa dutsi ba dutsi ba wanda yake da kuraguzi a falami ne guda babba katu fa asabahu wabilun sai ruwa mamako ya zo ya same shi irin ruwa da ake kamar da bakin kwarya fatarakahu salda sai bar shi mana yanzu ya zamanto haske dutsi kasa busa dutsi ruwa ya zo kenan kaga tabbas tahiya zai kuma ruwan ma ba wai ruwa yayyahi ba wanda zai tabbatar da kasar ta sake likuwa da dutsi a ruwa ne mamako kenan kaga sai wanke shi sai zamanto tas fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu Allah subhanahu wataala yake cewa abinda suka aikata nan ba su da iko akan komi nashi in ka ciyar da dukiya ka zo kai gori ko ka zo ka cutar da wanda ka ba to Allah sai ta hiyar da ladar yanda ka san kasa a bisa dutse idan an yi ruwa in ta tahi to haka ladar ka zai tahi wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin Allah baya shirya da mutane wanda suke kafirai mana kafirci na hakika ko kuma kafirci na boye ni'imar ubangiji domin duk wanda Allah ya mishi ni'ima ya boye shi ma ana kiran shi kafiri ba wancan kafiri ba wanda ya kafirce ma Allah da manzon shi a wannan shi kaman Allah ya mishi ni'ima sai ya koye Allah ya baka Allah ya bude maka Allah ya bude ma hanyoyi zaka iya taimaka ma bayan Allah zaka iya mutane hanya su samu aiki amma kuma sai ka kiya to lalle ne Allah subhanahu wataala mana kenan zai yi hushi da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatun la yukallimuhu Allah yawmul qiyamah mutane uku a gobe kiyama Allah madaukin sarki ba zai musu magana ba a kallon su su a kiyama ma a gidan kaso suke kahin a hisabi san a wuta suke ko aljanna wala yanzuru ilaihim kallon su ma ba yi wala yuzakkihim kuma Allah ba zai musu wata daraja ba ko wata sarkakewa walahum azabun alim kuma za a gama su da azaba mai radadi mai kona fata almannanu bima ata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce na farkon su mutumin da yake gori da abin da ya bada ni na ba wani ni na taimaka ma wani ni ma wani kaza to wannan ba karamin hatsari bane game da aikin bawa wal musbilu izarahu da wanda yake jan wandan shi a kas wannan shi ma yana daga cikin su wal munfiqu sil'atahu bi halfin kazib da dan kasuwa wanda yake sai da kayan shi da rantsuwa na ƙarya wallahi ni ma jika na sai shi kuma dari ya sai shi so yake a jikan nan sai an ƙara mishi to waɗannan guda uku Allah bai kallon su mahallin shahid anan shine al-mannan bima ata tunda muna magana ne akan kada mutum ya bata sadaka shi da gori to kaga ashe wanda bancin ka bata sadaka ka anan bakkar lada kaman kasa da take busa dutse aka yi ruwa ta tahi aka ladan ka zai tahi to a gobe kiyama Allah ba zai kalle ka ba Allah ba zai tsarkake ka ba kuma kana da azaba mai radadi to kaga wannan sai karantar da mu lalle bai dace ba bawa ya tsaya mana ya aikata aiki kuma ya zo menene babu wata fa'ida ka taimaka ma wanne ka aga zama wani kuma ka zo cikin mutane kana hadi ba su ƙara koyi ba su rage koyi illa sai ladan ka ya tai sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na Abdullahi da Umar yake cewa salasatun la yanzur ilaihim yawmul qiyama guda uku a gobe kiyama su ma Allah ba zai kalle su ba al'aqul walidayhi mutumin da ya kangare ma iyayen shi ya tahi ya bar su baya musu da'a baya musu biyayya to wannan shi ma Allah ba zai kalle shi ba wa mudmin khamr da mutumin da ya dawwama a shan giya ya kasa tuba wal mannan bima ata sai kuma mutumin da yake gori kaga wannan hadisi ne akan kamar wancan wanda muka karanta malam sai ce wa lahaza qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la tubtulu sadaqatukum bil manni wal azab to saboda haka sai Allah ya ce kina kar ku bata aikin ku ashe ne daga cikin abin da zai bata maka aiki ka zo ka rika yin gori sai Allah subhanahu wataala ya ce kal ladzi yunfiqu malahu ri'an nas nan kuma ri'an nas kenan riya kawai dan mutane su gani ko kuma shi goda ma mutane yake yi to shine sai malai ce la tubtulu sadaqatukum bil manni wal azab kama tubtulu sadaqatu man ra'a biha an-nasu fa azhara lahum annahu yuridu wajha Allah mutum yayi sadaka ya nuna mutane dan Allah yake yi amma dai a zuciyar shi so yake in an je gida an je unguwa ko an shiga radio ko tele a ce wani mutum kirki ne wani taimako yake wani sheki agaza mana to idan mutum ya haka ladan shi ya lalace kuma a gobe kiyama waɗannan azaba da Allah ya ce da annabi ba mu labari ba a kallon shi ba a mai wani sassabci ba a mai yana da azaba mai radadi a gobe kiyama sai wannan ta same shi to kaga wannan daga cikin ma'ana hasara kai hasara dukiyarka wanda ka ba wanda ka ba lokacin da kai gori kuma shikenan ladan ya tafi kenan kai bi babu kenan mai imani dole duk abin da kai zamu ga aya gaba ma so ake ma ka ciyar dukiya a boye wannan ma shi yayi ka ba mutum kai sadaka yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta cewa dama bata san ba hagun bata san ba abin da dama ta bada haka zaka gamu da shi sai ka sunna mushi ko a cikin dare ko kuma ka ba wani ya bashi ba amma san ba wane ne ya bashi indai mabukaci ne to wannan yayi cikan lada yayi nisanta daga ruɗi na shaytan dan misali kana iya yi fi sabilillah indai a gaban mutane ne to sai shaytan ya zo ya shiga zuciyarka ya rika hura ka yana kumbura ka da ƙarshe sai ya saka ka yi riya ita kuma riya tana daga cikin shirka karama ita ce riya idan mutum ya aikata ta aikin shi ya lalace sallallahu alaihi wasallama sai karantar da mu cewa ita riya akwai adda wanda annabi ya karantar da mu kamar misali riya Abdullahi ibn Abbas sai bayanin annabi yake cewa akwai ma wanda ba ta ganuwa mutum baka iya gane ta a matsayin mai imani ya bada misali kamar sawun tururuwa a cikin duhun dare a bisa dutse baki to shine sallallahu alaihi wasallam sai karantar da mu Allahumma inni as'aluka an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka min dhanbil ladzi la a'lam yana sai mai imani ya yawaita karanta wannan to wannan adda take kare mutum daga shirka karama ko a boye take so da yawa mutum mai imani zai iya yin ta bai sani ba to sai malai ya ce wa in zahara lahum a'mal fima yara an-nasu qatrab to su waɗannan wanda Allah ya ba mu misali inda mutane za su ga aikin su ladan su mai yawa a rika tunanin wani yayi masallaci alhaji wani ya gina makaranta yayi kaza wa yazu billah ashe shi a zuciyar shi niyyar shi dai yan unguwa su rika wadi ne cewa yayi kaza yayi kaza a ko kuma dan siyasa ne so ne yake a zabe shi shi yasa ya musu babu zancan dan Allah a ciki to waɗannan mutane irin su ne wanda za su yi hasara a gobe kiyama dan haka sai Allah subhanahu wataala yake cewa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yajzi al-qawmaz zalimin aikin da ka aikata baka da wani iko akan shi a gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai sheke aikin yanda ka san kura Allah zai sheke shi sai ka cewa yana da sallah yayi azumi yayi makaranta yayi kaza ashe ba dan Allah bai shikenan sai Allah ya sheke shi a ƙarshe sai a tattara a kai shi gidan jahannama Allah ya kare mu kiran idan mutum zai taimako idan mutum zai kyauta ko mutum zai yi wata sadaka dan kare imanin shi da ladan shi to ya kamata ya yi shi a boye Allah ya taimake mu
wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها bima ta'maluna basir.
Na'am. Allah subhanahu wataala yake cewa wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum wadan misalin wadanda suke ciyar da dukiyarsu ibtigha'a mardatillah dan neman yarda Allah wa tasbitan min anfusihim kuma da tabbaci a zuciyarsu cewa Allah zai saka musu lada wanda yake mai yawa sai Allah ki buga mana misali kamar sal jannatin bi rabawa kaman ka ce wata garka ce ko wata gona a wani dan tudu na rerai wanda bai da yawa asabaha wabilun sai ruwa mai yawa ya zo ya samu ita wannan gona ko wannan garka fa'atat ukula hadifin sai ta bada abun kayan marmari ko abubuwan da ake ci ta bada limki biyu to wannan shine matsayin mai imani kenan kaga yayi daidai da wancan malaika da annabi ya mu labari cewa mai cewa Allahumma ati munfikan khalafan fa in lam yusibha wabilun fatal in ko ruwa da yawa bai same ta ba shine wabil ruwa wanda yake mai yawa to fatalun sai ko dan ruwa ma dan yayyahi haka in ya samu gonar tunda gona ce ta masu fi sabilillahi sai ga Allah subhanahu wataala ya huto da tsirran ba wai sai an yi ruwa da yawa wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wataala game da abin da kuke aikatawa mai gani ne yana ganin kowa irin yanayin da kake ciki irin rayuwar da kake in ihsani ne kake yi in kuma rashin ihsani ne Allah subhanahu wataala ya sani wannan ayoyin gaba daya suna mana karantarwa ne ko kuma mu ce ladabtarwa musamman mu a yanzu ko kuma yanayin mu yanda sodiya ba mu saba ba irin abubuwa na kyauta ko kuma irin abubuwa na taimakon addini ba mu saba ban mu da tsari irin na taimakon addini mafi yawa idan an tashi wani masallaci sai a ce aya ta neman taimako ko ana jiran sai Larabawa su zo sun gina idan wata makaranta ce maimakon a yi wani tsari a unguwa a daidaita kowa ga abin da zai bada a gina fasali daya wannan shekara mai zuwa a gina fasali biyu kowa jira yake sai wani da ya zo daga nesa ya gina mishi ko ya taimaka mishi to kaga kenan kai kana nan zai kwashi ladanka gaba daya masallacin da kuke sallah a ciki ba ku ba gina shi ba ku da wata sadaka jariya a ciki makarantar da kuke karatu ko ayyanku suke karatu ba ku da wani hannun jari a ciki na lada to kaga wannan ayoyin suna karantar da mu lalle ne ashe kuma ba sai dukiya da yawa tsari yanda a ce misali in dala 10-10 ne ko dala 5-5 ne ake sawa a masallacin akai shekara kudin ba kadan bane to amma sau da yawa mu sai muke tunanin yaushe ne zamu tara kudi a kadago ko a dala 10-10 kuma da yawan da kuke ga kasashen Larabawa da ake masallataiya ko a yi rijiya ko a makarantu su ma irin wannan ne dan abubuwa kanana idan an yi karatu ko an yi wa'azi a ce mutane su ciyar za a yi masallaci dan mutum ya samu sadaka jariya Allah ya taimake mu abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba da wanda ke da kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi